ga da sanki na fara naga naga banda da fara
inda da sanki na fara
naga naga banda da fara to kice mini barin wata sha kallo barin wata sha kallo barin wata sha kallo barin wata sha kallo
Kinga keke kyawa ce kuma kamar allura ce ba ni dama mi zance
zaki san dai dace
na di mautar kallanki sauke nauyin da ke kanki
na rikice da kalamanki zammace ne ina sanki
mata in an jera kasa kunne ku saurara hankalin ku kusa lura
ba ta kama da wani da tauraruwa barin wata sha kallo barin wata sha kallo barin wata sha kallo barin wata sha kallo
a wanda zai ce bai sani ba ko bai iya ba yaro ko babba ba sai mai dukiya ba somun rayi domin shi ne kwanciyar hankalin mu dan shi ne ya toshe dukkanin magane kai da kamanni mata in an jera kasa kunne ku saurara hankalin ku kusa lura
ba ta kama da wani da tauraruwa barin wata sha kallo barin wata sha kallo barin wata sha kallo barin wata sha kallo badan ni ba badan ni ba ni ban ce da ke na kai ba
badan so ba badan ke ba ba zan gana ma kai na ba badan duk karamai na ba badan kyautatawa ma ba
ban zo dan rabin kai na ba ban kuma zamo dan sabo ba barin wata sha kallo 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 barin wata sha kallo